Kogon kauri kenan wasu diku da kuma mai gaskata gaskiya shine as-siddiq shine sayyidina Abu Bakr as-siddiq lam yarma ai ba su gushe ba wahum suka kafirai alhalin su kafiri ya kulu na suna cewa ma min aramin babu daya tilgari a cikin kogon fasiduku tilgari dan haka gaskiya ce tilgari a cikin kogon wasu siddiku da kuma siddiku mai gaskata gaskiya manzo Allah shine as-siddiku shine gaskiya wasu siddiku da kuma mai gaskata gaskiya lam yarima ba su gushe ba tilgari a cikin kogon wahum yaquluna alhalin su suna cewa ma min arami babu daya ai laysa ahadin tilgari ma'ana babu tsaye tilgari a cikin kogon wanda kogon sauri ne kamar da aka bayani lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallama suka fito tare da sayyidina Abubakar ba su zabe ko ina ba sai kogon sauri shi kogon sauri wani kogo ne yana nan a cikin Makka nan da shi radiyallahu ta'ala anhu mun ji shi har mun haushi da nan waje ne mai tudu sai kana ganin kogon nan kai kafin hawan sama sai mu'jiza mujiza sai karfin annabta to anan shugaba sallallahu alaihi wasallam shiga cikin wannan kogo sai da suke kwana uku a cikin wannan kogo tare da sayyidina Abubakar kwana uku suka yi tunda da suka to suka shiga cikin kogon ubangiji tabaraka wa ta'ala wato suka fara suka zo suka tafin kici a cikin garin Makka wanda suka sa ne raguma 100 akan wanda ya shiryatar da su inda shugaba sallallahu alaihi wasallam yake tare da sayyidina Abubakar neman siyasa har suka zo kofar kogon akwai wani dan duba da cikin su shi ya kawo su wannan waje suka zo yace suna ciki har sayyidina Abubakar yana cewa wato da ɗaya su zai duba karkashin diddigen sa kafarsa la ra'ana wallahi da ya gamu Allah ya ce da shi me zatan kai Abubakar da mutum biyin da Allah ne shine na ukun su to zannul hamama wato zannul hamama lam tuntud ala khairil bariyati naga muku ubangi tabaraka wa ta'ala sai ya turo gizo atake yazo yi saka yi kiwaye wannan kogo ubangi tabaraka wa ta'ala kuma sai ya turo kucciya ita kuma tazo tai cewayo a wajen tazo tai kwaya a wajen to raka da suka zo shi dan duban nasu yace suna ciki kafin suka ce kai wani irin shashasha ne suka ce wa dan duban nasu ya zai a ce da mutum a cikin nan wajen kana gani in mutum zai shiga ciki ba sai ya yayi wannan yanan ba kuma ga kucciya kin ya zai da mutum a ciki kucciya ba ta zauna a wajen to nufin Allah shine yace zannul hammama sun zaci alhammamu kurciya lam wato zannul hammama sun zaci alhammama wato zannul hamama sun zaci ita wannan kurciyar lam tahumi bata yi kewayo a wannan waje ba ma'ana bata yi kwai ba wazannul ankabuta haka nan sun zaci shi ma gizo-gizo lam tamtuj bata yi saka ba ala khairul bariyati wa shugaba sallallahu alaihi wasallam su azatun abinda suka zata kenan to ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma shi yake kiyaye shi yake tsare masoyansa da abin da ya ga dama kaga wani yana da cikin babban uzza ta shugaba sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo wannan gizo-gizo ya turo kuma kuciya din nan ta wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala aka kawar da hankalinsu wanda kamar yadda na faɗa sai da suke kwana uku a cikin wannan kogo wanda kuma zamansu a cikin wannan kogo bi hidimar da ake da gidan Sayyidina Abubakar ake wannan hidima a gidan Sayyidina Abubakar ake wannan hidima shi akwai ɗan Sayyidina Abubakar wanda idan dare yayi shi yake zuwa yato wato ya zo ya kawo musu labarin abin da ake ciki a cikin garin Makka ita kuma Asma'u wato daga nan suke abin ko abin a tatso nono da abin sha da gidan Sayyidina Abubakar ake kawowa cikin wannan koga sannan wanda ya zo ya kawo labarin halin da ake ciki da gaba kuma sai a zo da a biyu da awaki zo su buji sahunsu haka shugaba sallallahu alaihi wasallam su zauna da Sayyidina Abubakar Siddiqu cikin kogon na har tsayin kwana uku sai yayin da kwana uku ta cika kamar yadda na faɗa dama an yi alƙawari Abdullahi bin Urayqa din ya zo wanda shi Abdullahi bin Urayqa din shi ne wanda zai nuna hanyar Madina shi kuma bai musulunta ba babu wani zance sahihi da ya zance cewa ya musulunta amma ya yi aikin kirki kan wannan Allah ya saka masa da alheri duk da bai musulunta ba ya zo shi kenan daga nan aka fito daga cikin kogon nan kuma aka ɗau hanya aka yi tafiyar ga Abdullahi bin Urayqa din wanda shi zai nuna hanya saboda su Quraishi akwai hanya da suka sani wadda nan ne wato hanyar da ake bi idan larabawa za su tafi Madina daman larabawa zuwan su Madina wannan hanyar su ci domin in za su je fatauci Sham ta Madina suke bi to shi Abdullahi bin Urayqa din sai ya canza da su hanyar don a batar da su Quraishi an ce sun bi da su ta wajejen Jidda maimakon su fito su ɗauki hanyar tunda kaga daga Makka idan za ka nufi Madina kudu za ka yi maimakon su kudu a nufi hanyar Madinan sosai ɓangaren Sham to sai suke wajen Jidda sai aka nufi Jidda to daga nan kuma aka ke kuma suka nufi hanyar Madina don du'a batar da wato neman da su Quraishi suke yi ga shugaba sallallahu alaihi wasallam wannan kuma a cikin wannan yana nuna mana hikima ubangiji tabaraka wa ta'ala yana da damar da zai kiyaye annabinsa ko ba a bagarin Makka ba ba abin da zai samu wa taba da nabi da sirna rasulullahi inda dai Allah ya tumaka wallahi ya'tumuka minan nas Allah ya tsare manzon Allah ubangiji kuma ya tabbatar cewa sai ya cika addininsa to amma dan a nuna mana hikima kaga sai aka dauki ma wani dalili wanda zai tsarki a hanya kuma ya canja hanya to daga nan ne aka dauki hanya tare da Amir bin Fuhairata wanda shi Amiru shine mai yin hidima a cikin wannan tafiyar shi ma Amir ban Sayyidina Abubakar ne to daga nan aka dauki hanya su kuma nan suka fazama Quraishi ana ta nema har Suraqatu bin Malik Suraqatu da ya ji labarin abinda Qurayshawa suka sa na raƙumi 100 yana kofar gidansa yana zaune suna hira da wasu sai wasu suna cewa ai sun ga kamar an yi hanya waje kaza suna batun kuma wanda Laraba suke nema ne to saboda waje cira kuma shi kadai Suraqatu suna cin hira a kofar gidansa da wannan abokan na sai ya shiga cikin gida da ya shiga cikin gida ya dauko dukinsa in garman dukinsa sannan ya dauko wannan abinda suke istihara su ta wannan lokacin wannan kinanarsa ya rataya ya dauko mashinsa ya rataya sai ya tashi saboda wayannan na kofar gidan kar su ga ya fito wai su ci raƙuma 100 tare wannan ya nufi abin da yake mustahili saboda ƙarfi dauko dokin ne ta bayan gida ya fito da dokin duba ƙarfin doki fa haka ya jijjigo dokin nan ya fito da shi ya hau kan dokin nan sai ya hau hanya ya dinka tafi yana gudu kawai sai tare da manzo Allah yana tafiya tare da Sayyidina Abubakar da Fa'amir an ce Sayyidina Abubakar wani zubin sai tafiya a daman manzon Allah sai tafiya a gaban manzon Allah sai ya koma gaba sai ya koma baya manzo Allah da ya tambaye shi dalilin haka yace ya Rasulullah inna kana cewa ana neman mu to sai in jin koma bayanka in ya so ni su kama ni in na tuna za a iya tare mana hanya gaba sai in koma gaba in na tuna za a iya shigo mana ta bangaren damanka sai in zo bangaren damanka in na tuna za a shigo mana ta dai bangaren naka ya Rasulullahi sai in komo nan wajen to an ce suna tafiya Suraqah bin Malik da ya gano su ya kara wa dukinsa kaimi sai na Abubakar ya ce azaka na talahu shikenan kuma neman da ake mana an cin mana an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya baya waige manzo Allah baya yin waige yana ta karatun alqur'ani can Suraqah ya kusan zuwa dab da su sai Allah ya umarci kafa sai ta kama kafar dokinsa ta gaba ta kama za ta ja irin yadda aka wa dan tsarura ta finciko shi ya fado daga kan dokin an ce sai ya dauko wannan abin da yake istihara nan daman aka laraba suke kamar wani abu ne da kamar wasu dan kamar baka haka kamar irin kibiya haka a ciki sai an rubuta la tafa'al kada kai sai kuma an rubuta ifa'al zartu da abin da baka aikata saboda haka sai duk baka istihara ya watsa sai istihara tunna masa kaffa kaji saboda karfin da kuma haba dokun ya shiga dokin ya kuma kama shi gashi a lokacin shi ya zo yana cikin saban Allah tun da biyo shugaba da wata muguwar niyya ai kaga yana cikin saban Allah ashe kuma wata inaya ce rabbaniya take kiransa Allah baya da baya yi yawa shine shauki da nake cewa muhabbatin zaki tuntuna akwai wata muhabba wata inaya azaliya tare da shi gashi shi ya ga abinda ya fito amma kuma akwai wannan inaya tana kiwayo a kansa da ya fito kukutan dokin ya kuma kama shi da ya ji zai halaka sai nemi aminci wurin manzon Allah daga nan kuma shi kenan aka amintar da shi shugaba sallallahu alaihi wasallam aka umarci shi da cewa abinda ake bukata shugaba ya ga masa to kai ya zaki ya Suraqah idan aka ciyo ga sha'awar waran Kisra ma yana tare da kai kamar yanzu ne a ce wato wannan kujeran nan ta White House ta America a ce gashi kana kanta a lokacin kamar haka ne dolar faru su suke mulkin duniya a wannan lokacin aka ce ya zaka yi a ce yoga awarwarin Kisra yana tare da kai ka mallake shi aka ce to ka juya aka umarce shi da ya juya amma duk inda ya ga an manzo Allah ya umarce shi duk inda ya ga ana ne an fito nema to ya juyar da su to Suraqah ta kuma ya juya cikin sai ya sanyi manzo Allah akai gaba kuma aka nufi Madina wanda kuma ba a yi shekara 30 ba sai da wannan alkawarin ya cika zamanin Sayyidina Umar sai na Umar ya tafi da runduna aka je aka ci kasar Faris aka yi musu kace-kace aka kai musulunci na ya dauko wannan aurewaren da zai ce Suraqah ga alkawarin manzon Allah akan ka sallallahu alaihi wasallam sai shi ce sai mu tsaya anan ku sai wanne
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا